الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد حديثنا 16 a cikin al-40 an-nawawiyya hadisin Abu Huraira malaka an Abi Huraira radiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam awsini Abu Huraira yake cewa lalle wani mutum ya ce wa manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama kamun wasiyaci qala manzo Allah yake ce mushi la taghdab kar da kai fushi faraddada miraran wannan mai tambayin ya sake maimaitawa karo daban-daban cewa ausini ya ma'aikin Allah kamun wasiyaci a duk lokacin da ya hudi manzo Allah sai ya ce mushi la taghdab kar da kai fushi saboda lokacin da mutun ya fushi ba zai iya metrizan kanshi ba ba za ka iya samun kulawa ba da abin da ya kamata kokarin mutum mai imani a duk lokacin da wannan halin ya zo mushi to shine yayi amfani da karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na harko kai kokari ka rike zuciyarka kar haka in ya zo maka in akai ka tadi ya zo maka to kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka nemi ubangiji ya kare ka daga shedan wanda yake jehehe daga ni'imar Allah subhanahu rahmar Allah subhanahu wataala mazalla ya ga wasu mutane guda biyu suna rigima sai manzo Allah yake cewa na san wata kalma inda za su fada wannan fusatan da suka yi zai tahiya bar su wannan shine kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim da haka ne mutun yayi kokari duk abin da zai ja maka ka fusata ka rasa ma me kake da Allah wajibi ne kai kokari ka nisance shi ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita